not in the right. From the days when you were young, you were just having fun, holding that hairbrush, dancing and making a fuss. You thought you were cool, never knew it could be so cruel. And now those days are gone, just ain't never been fun, no.
How are you going to handle all the fine
time?
Everybody wants to know your name.
They wanna know who you are.
Thinking about the dream is not the same.
Quite the same,
it's not. Reality hits, it bites you in the rain.
Da 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 da